اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وولد أول خاتم لما سبق العصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم على هذه القدر إمثال أجر سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته. يومنا العربة فارتو 26 غوتين 6 ميلادية 2024 إن شاء الله لا مستجابة تكراتو منا نحمزية وأن لا متاشي إن ديكت لا تكل جانب النبي مداما حينما تطلق منهم الأسواء إتي كركي تأمان جنابينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مداما أبو ولا قنتاواني حينما تطلق منهم الأسواء حين يعند الأسواء مونا نم أبو بوا mastatku suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minhumu daga kafirai tsanance da aka shiga da wahalce da takunkumin da aka daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk wannan karkai tsammanin wato wulakanta ne a ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai san ba haka bane sannan magada annabawa din malamai dan kaga malami cikin talauci abinda za a ci ma an rasa kar kai tsammanin hakan wai dan shi ba kuma bai ga Allah wannan yake damun mutane in an ce je ka wajen wane maka addu'a sai ya ce to in kura na maganin za ku taimaka kanta bana a gane yana ganin malami shi ma so a walakance bai ba kansa komai ba to sai ya zai wannan addu'a ne kuma samu wani abu sai ka san irin waɗannan abubuwa duk kar ka yi tsammanin wai wulakanta ne a'a bari zai kawo maka misali yace kullu amrin na ban nabiyina ai duk wani lamari ma da ya sauka wa annabawa na tsanani ko wahala to ka shiddat tsanani mahamudatun abun yabo ne warraha kuma wadata ne ma fi da shiyarsa misali yace law ya mustu nujara hun minan nar lamaktir nujari silau yace annudaru wato zinare wato ce hun wala kanci wala kantuwa law ya mustu nujaru da yana samun nujara wato zinare minan nar in an sashi a wuta lamaktira linu darin silau da ba a zafi wato konawa ga dinare ba a mun sani dinar bayan an tono shi a cikin ƙasa wuta ake saka shi a wuta to nan ne kuma zai ƙara kyau da ƙyalƙyali to haka kuma annabawa haka kuma salihai in an sa su a cikin wannan tsanancin nan suke ƙara rabuwa da dukkan halitta su koma ga Allah tsantsa ku gane halitta dama ina ba a bar bi ba shi ba a bar a karkatar da hankali zuwa gare ta ba to ka gane saboda haka ba abunan ba ne gyara su ne Allah yake ƙara mai da suna shi tsantsa shi ne kake ga yake barin su a cikin yanayi ɗin ba wai dan a wulakanta su ne ko don ba su kai ba ne la ba wannan ba ne ya ce kam yadin nawa hannu na kafirai ya ce annabi kaffa Allah Allahu Allah kaffa ya kani wannan hannun annabi gabarin annabinsa nawa kafirai wani zai samu Allah sallallahu alaihi wasallam zala yana kwance ya zare takobi ya ce yau kuma wa zai kiyaye ka zala ya ce Allah in kenan sai ga takobin ya fadi shi ma kuma ya fadi takobin ya fadi shi ma kuma ya fadi lalata shi sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin yace kai kuma wa zai kiyaye ka sai ce tausayin ka ya rasulullah shi ne zai kiyaye ka tausayin ka shi kenan Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da yawa an nemi a kashe shi an nemi a halaka shi a cikin ai mitin aka yi aka fidda kowane kabila mutum daya aka zo aka cire gidansa daren da aka yi Isra'ila aka yi wato ba Isra'ila aka yi hijira wanda saboda kiyayewa na Allah Allah ya sa musu bacci shikenan ya zo har ya sa kasa ma a kani sannan ya wuce sallallahu alaihi wasallam to dewa dewa sarakai bishi kina Allah ya kiyaye mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam to ko lamarin addinin namu nan wallahi da lahi da ba dan gaskiya bane ko yanzu kafirai yanzu su ruta mu wallahi da dori 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 ba da su ruta ki wallahi to kai gaskiya ce ba yadda ka iya da ita ka duba raba namu nan amma har da haka dai alƙiblan mu daya sallan mu biyar da ko in mu daje kuma muke a zahar ko ina wani gudaki Qur'anin mu daya sai dai fasara ya bambanta kuwa gurgudun zuciyarsa a cikin Allah gurgudun zuciyarsa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudun kuma kaifin fahimtarsa a cikin wato abin da shafi Qur'ani da Sunna ta haka abin yake to mun gode wa Allah yace wa fil kalbi kasratun wastira'u a cikin halitta akwai yawa wastira'u da kuma karfin zuciya da'awa hadahul ibada wa amsat minhu fi kulli muqlatin arba iz yayin da da'a ya kira da'a da annabi sallallahu alaihi wasallam zalla Allah ya kira wato al ibada bayi wa hadahu shi kai ya kira bayi cewa su kadaita Allah su kadaita Allah su bauta masa kuma suka ce to yau shi yadda abubuwan nan yanzu allolin da yawa ma ya aka kare ballan tara ce Allah daya a ji al'ali haka ilahan wahida yanzu an yi da alloli yanzu Allah daya ina zai yi to kafare kenan to haka dai to a lokacin wa amsat yace al-aqza'u sai ga fansa wato ya kasance su kulli mukulatin a kowane idaniya min saboda wannan kirare eh hankula suka tashi kuma shi kuma yace ba da da baya ko ba ayya eh sai an isar da wannan sako sallallahu alaihi wasallam ita hamma qaumun bi qatli fa abasifu wafa'an wafa'at at-taqwa hamma kawun mutane wasu kafare sun yi niyya da katalin sun himmatu wajen su kashe shi fa ba sai bu sai wato takwabin yi ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam o fa ba sai wa fa'an sai ya ci ya cika musu burin su wa fa'atil tafwa dutse kuma da aka dauko dan a buga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi shi ma dutsen ya zanto ya manne a hannun wato wanda ya dauko shi ya ki ya direka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka dai Allah ya kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Jahl izra'a unka fa hal haka nan Abu Jahl shi ma yayin da ya ga wuyan wato raƙumi ilayhi zuwa gare shi ka annahu an qa'u kai ka ce gaggafa ne daga raƙumin zai halaka shi wato abun da ya faru waqtadahu annabiyyu annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa ya biya bashin dainal irashi wato bashin wani mutum ana kiransa irashi shi irashi mutum ne dan kasuwa to ya zo makka da kaya inda ya zo makka da kaya yana kasuwa Abu Jahl ya zo sai ya sayi kaya amma ya saya bashi da sai ya bashi sai randa suka yi zai bada kudin sai ya bada kudin sai zo yayyen yake ba za a biya ba kai sai shi ne sai rashin sai zai samu kafaran maka suna jinnin ka ba ya ce ku za baki wannan dan uwan ku ne mun yi kasuwa da shi kuma yayi cinye min kudi na yake ba ni amma kusa ba yake ba ni kudi na kenan sai suka ce kaga wancan na gindin ka ba ka ganshi can suka nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka same shi shi ne kadai zai iya kwata ma kudin ka wannan gari sun yi hakuma dan Allah ba dan su hada fada sun sani a tsakanin Abuja hali da manzan Allah ai ba shi sallallahu alaihi wasallam shi da ka zo ba hada fada ne kike nan sai ya tafi yaje samu manzan Allah ya ce to kaji kaji abin da Abuja hali ya yi yace haka ne yace to mu je suko da suka ga manzan Allah ya nufi shi da irashi sun tafi sun nufi gidan Abuja hali sai suka ce to kai kai wani kai ka iya dauko labarin mulkin su ka ga me zai faru ka kawo mana labari yake nan kawai sai ji Allah yana zuwa sallallahu alaihi wasallam ya kwankwasa Abuja hali yana fitowa yace na zo ne ka biya wannan kuɗin ai sai kai kita ci dina rawa ta ko kuɗi maza 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 ya lissafa ya mika wa irashi yake nan mai ba da labari da ya juyo samu kafarai ya ce musu ai ya biya ya biya ya ba wani abin ya biya ya biya ko ci ka amma mai shi kenan sai Abu Jahli da October ya zai zo mu shi ta abu ya ba Abu Jahli yana zuwa kafiri suka ce masa lafiya muka ji an ce baka jawo ma haka shi gudu da gid da gudu ka dauko ku ce wallahi zuwa yayi sai naka wani katon raƙumi a kafadar raƙumin halaka ne zai to shi ne take na shiga gida maza 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 na ɗauko masa ya yi dai in zauna lafiya a kai ma zai zuka fara tsoron mutumin ne ta ba san tsoro ba ne kawai in zauna lafiya ne ta ɗana abin ta haka to haka dai ya ce wa kasa a bai uwa shira'u wato sayansa da sayarwansa ta a ya munana in dai Abuja hali ne kai kasuwa da shi to ba kai ba cin riba sai ya cuce ka wara al-mustafa atahu malam yanji min hutuna lwafa in najau yaga abun zati atahu ya zo masa bi malam da abinda lam yanju minhu najau wato gudu ba zai tsiratar da shi minhu daga wannan abun ba duna lwafa sai dai ya dauko kudin kawai ya bada shi ne ya dauko kudin ya bada ya zauna lafiya yace huwa ma qara'ahu min qablu shin wadannan abubuwa tsakanin su da manzo Allah ya gan su daban 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 ya sani min qablu kafin ma wannan rana lakin ma ala misli yu'adul khata'u sai dai ba akan misalin Abu Jahl bane ake kirgama kusakurai shi gaba ɗayan sa kuskure ne dama saboda haka dan yayi abu a ya fahimci yayi ba daidai ba zai hana shi kuma gobe ma karin wannan ba daidai din ba amma mai hankali ni abu ya gane kuskure yayi ku zai yi matuƙar kokari ya kiyaye ya kiyaye bai sake afka cikin wannan kuskuren ba to ba irin Abu Jahl da shi ba haka yake ba yace wa addat hammalatul hadabi al-sihira wa ja'arika annaha warqa'u hammalatul hadab wato matar Abu Lahab wato ta tanadi alfira wato wani babban dutse waja'at ta zo ta annaha warqa'u kai ka ce kurciya ce wacce ta haɗa wato fari da fuki ta zo ta tana huci tana huci yace yau ma ja'at gad ba ranan da ta zo ta a cikin fushi ta fusata ta kulu tana cewa a cikin misliya min ahmadu yuqalu hija'u wai a cikin irina ni ne za a yi min zambo yuqalu hija'u za a yi min zambo min ahmad daga ahmad ni ne yanzu ahmadu zai yi min zambo annabi muhammadu zai yi min zambo azo saukan tabbace da ne me yasa aka ce wa mar'atu hamalatul hadab sai za ka faɗa ka shi ya saka ko dutse ta zo ta inda manzo Allah yake zama sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma yana wajen sai na buka yana wajen ta tahu da dutsen nan ka 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 ta ce ta ce wa sai na buka ina Muhammadu ne ina yake to shi kuma ga mun zara gina da ina Muhammadu yake wallahi da na gan shi wannan dukan zan buka masa yin zai saukarwa umra atu hamaki haibi ni za'i ba zambo ta gama hawanta sai na buka na kallanta ga mun zara ko yana zuwa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai yace wata wallar ta juya baya wa mara asu bata gaji ba yace wa min ayna tarat shamsa muqlatun amya tayaya ne ma muqlatun amya idani yadda take makauniya tarat shamsa zata ga rana manzo Allah rana ne to idaniyar ummu jamil kuma ko ummu qabi ita kuma wato abuna mummuna ne a ummu jamil ake ce mata azan shi ma wannan abul hakam kake cewa saka ne shi abu jahili shi abu jahili ana kuma jami'i kuma dai abu ne zama ummu qabi to shi ne saboda haka ta juya baya bata ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam to ta yaya ma idan ya wace take makauniya za ta ga rana ba zai yi ba ai yace summa tammat lahul yahudiyyat ash-shah وكم ساعة شكوة أشياء سنة سيوة بيهوديا إتكما تسنيا مسو قبا أنا ما أفيا با بافروك أنا ما يبا حكا كوي تحطو ناما ننتدفع شيء داري تكا قبا أشيك تكاو من كان الله صلى الله عليه وسلم تكاو حكا أجي ناما سي ناما يفعل مكانا ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karkashi akwai guba akwai guba to kuma an ci saboda kunya irin na manzo Allah kuma sai suka ce ya dauka ya ci saboda to ai a cikin jama'a ne sannan kuma an masa haka ne saboda ikrami girmamawa to aka ci ya ci guban da wasu kuma ba ko kuma ya suka sha aje ciwa sallallahu alaihi wasallam to haka dai yace wa kan da yawa kuma bayan fadan sai kira da sai ce mata nama akwai ne yace ni kin sa guba a ciki me yasa kika sa guba a ciki shi tace wallahi na ji yadda ka addabi mutane ne to shine kawai in kai annabi ne na san zaka gane kuma Allah zai sanar da kai ba zai bar ka shigo ba ka mutu ba in ko ba kai annabi bai na hutar da mutane da fitinan ka in ka jima ga wannan bala'i ba sallallahu alaihi wasallam to haka dai sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to yake wa kam da yawa samu cito da ashiya ashiya matsiyata sai ga samu sun nemi kuma a ciki wata wani karin tsiya kan tsiyada dama yahuda ai wasu yata ne to neman tsayin tsiyatan tsiya mala sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan kun kashe annabi zakariya an kashe annabi yahaya an kashe annabawa sun taba kashe annaba 30 da wani abu kuma suka cika zuwan su ko a jikin su mala shi ne Allah ya tawo ya kashe annabi da gare ha kashe annaba suke ba gon to dama matsiyata ne sanan kuma su kara tsiyatan tsiyaje فَأَذَا أَذْرَعُ مَا فِيهِ مِنْ شَرٍ بِنُطْقِ إِكْفَاؤُهُ إِبْدَاءُ أَذْرَع shi wato wannan karfata wato wannan karfata daga nan zuwa nan fa'aza sai bayyana ma fihi min sharri abin da yake cikin sa na sharri cewa fa akwai guba tattare da ni ya rasulullahi karkaci binutkin da kursi wanda ikfa'uhu ibda'u uyan wannan furisin kaman bayyanawa ne ba wanda ya ji furisin nasa amma manzo Allah shi ya ji sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ikfa'u in ka boye mata ma idda ba kaman ka bayyana musu ne ba wanda bai sani ba sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina
muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
yace wa bi khulqi minan nabiyyi kharimi minan nabiyyi kharimi saboda kyawawan dafi ku irin na annabi Muhammad lam tukata bijariya ajma'u wannan ajma'u wannan dabbiri ba yahudiyan nan lam tukata ba mata kuma kisasi ba gashi dai tayi kokai yunkurin cika dan wato wasu ruwayun kan ma an ci akwai sahabbai guda biyu wanda sun ci ma su kan surrafi eh ko kuma ɗaya daga cikin su ya rasu ruwayun da sun zo daban-daban hangala ga shi kaɗai dama ya ci abin nan ba amma shi ba abin da ya masa wasu ruwayun kun tabbatar da shi din ma da ya cin sallallahu alaihi wasallam kusan duk shekara sai abin ya dawo masa har suka ce da ya zo rasuwa ma wannan abin ya dawo shi ne kuma ya zanto ya tafi sanadiyyar wannan abu to saboda dai ya samu shi ma wato shugaban zaman sai da shada shugaban dukkan shahidan duniya sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi ne daban-daban haka aka yi wato wannan matsala na shaidar kujiya wanda suka kawo su gaba a cikin nan ofis Allah ya samu dace nan ya kamata mu tsaya ni shi ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fati lima wa balika wa al-Fati lima سبقنا في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم السلام عليكم سيدنا